Laya Prince, Bio SK, Kambaju, Kazayet, Baju, Atia, Pikulu, we are one, Kamanton, Kogoro, Kogoma, we are one, Ham, Koro, Ruruma, we are one, Kaninkong, Numana, Showi, we are one, Rumada, Angwad, one, we are one, Mada, Nindem, Asolio, we are one, Surubu, Kutuba, Deskua, we are one, Alani, Aimu, Luka, we are all one. Assalamu alaikum, ya wa Muslimi the Krista. We is a mantari dan Allah, bande kisa. Musoju na mu no matter the circumstance. Adini ko yare is no suppose your rabamu. Allah ne ya imu, duka mu fana sani. Me ya samu ke yi da juna mu kamar bare. Mu bar kisan juna da sunan adini. Gani na fito yan uwa sai ku ji ni. Bagi adara min job ya wa mishini ninzon agro ya wa fansan teman ankom ya wa kuturmi kenyi arab ya wa nandu ningeshe takat ya wa amo kurama bishiwa ya wa minji kokuhu tuku ya wa Allah ne ya imu duka we are all one tabaki da fari duka Allah ne ya imu gajere da dogo duka Allah ne ya imu mai kudi talaka duka halitan sane to why the hatred jama me ya kawo kisa let's live in harmony a cikin dukan yanayi yan mata samari yan gari da baki let's live in unity kuma banda zagi we are all one bazan chen bawa ko sarki kiwo lo so we binawa
we are one
igolo kurori janji
we are one
ikan kbc yawa
we are one
chenawa maruwa ni moro
we are one
kininguri ban rumara
we are one
muslimi ada krista
we are all one
if anoko your tribe
duka we are all one
Allah ne ya imu duka we are all one muzo mu hada kai mu bar bambancin mu mu yi zaman tare a cikin yankin mu muka hada kai mu karbo yancin mu almajiri atajiri Allah ne ya yi mu da gurgu da mai kafa Allah ne ya yi mu makaho da gurma Allah ne ya yi mu musojuna mu kanzan ya da wumba ko da azgurumba zukuri kafanwa